Ibadah na fada,
ga amarya,
to zai kai ku ne Allah.